imagine living in a paradise with the sun blinding in our eyes. We would never ever think twice, 'cause our actions had no consequence. But then the things are complicated. We ended up so frustrated. I don't know what the fix is, but I really wanna fix this. I don't know if you feel alright. It's so hard to get inside. You're my da 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 da. You're my da 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 da. You're my da 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 da. You're my da 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 da. Da 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 da. Ourselves fall. I don't know if you feel alright. It's so hard to get inside. You're my da 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 da. You're my da 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 da. You're my da 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 da. You're my da 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 da